kaswa. Kose ni kesu mama. Asamu nukoma. Doye ashirin de kokom. Koko talatinya yi mama.
Nagwede. Ubangiji raba mu de manapu. Hey, manapu. Kami. Hey, hey. Karaba mu de girman kai. Girman kami. Ga sutura da abinci mun gore. Kai. Kami. Muna da rai. Muna numfashi mun gore. Check, check, check. All these rappers sound funny to me, just like thank you with a hot cash go a gangaria. I'm mad at Simandaria. When you see a shadow among Hawaii, you must have a daddy. Can you imagine? Fan base yana ta enlarging. Now I gap check the margin. Chicks ina na Nicki Minaj. Kike sojoji na na ta matching. Fire na yana ta catching. Ku tambaya lawa wallahi CD na ake ta searching. Hey, hey, hey. Ga yawa yan adawa sun makara. It's a celebration. Zamu soya za kara. Ai, sing yi da ni sun ga gara. Still on the pose. Hobi na chaya.
Ubangiji da bamu da manapu. Hey, manapu. Karaba mu da girman kai, girman kai. Ga sutura da abinci mun gore. Kai, muna da rai, muna numfashi mun gore. Check, check, check. Kai, tattabara tara kai tara ya tara. 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 A Nigeria, it a what he used to be. I naga ya makuni baba go ba so better get used to me. Okay, I'm going back to the point. Babu bats and lokachi. Cotton rappers, awa FKA get it. I'm lokachi. Who for talkers, okachi. Kafi ni shuri bokiti. I got a ball big like Daniel. I'm lokachi. Ya Allah. Yeah, kaji, I do a move. Begging chiki, suna some beef. Na basu dambu. Gashi ina te relaxing. Anang here, yeah, babu shampoo. Kayi aiki da kwazo. Walahi zaka samu. Amen.
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 Amen, kings.
Amen.
Yo.
Amen.
So, but then you break it and shit down. Let's go.
Zamu yana gidaje kuma zamu tuka motoci amen. Za a ji mu a Cyprus Paris har zuwa Abuja amen. Ya Ubangiji ka kiyaye mu in muna bacci amen. Please ka cece mu daga wulakanci da talauci amen. Yeah yeah ka ba mu zaman lafiya hilima marasa lafiya. Zamu rubuta exam lafiya mu graduate daga jami'a. Kai zamu samu endorsement kuma zamu auri captain. Ko ina muka shiga kuma ai dole hay announcement. Ka albarkaci mama na, ka albarkaci baba na, ka albarkaci ogana, ka albarkaci kowana. We celebrate in advance. Shout out to my fans. Abokanai na ma. Shout out to my friends. Honey, I see you. Michael, I see you. Abubakar, I see you. Bush, I see you. Ishaku, I see you. Tunde, I see you. Hussein, I see you. ABU, I see you. Nature, I see you. Twinkle, I see you. T-Rex, I see you. Black Shine, I see you. Feminine, I see you. NA, I see you. Correct, I see you. D-Bone, I see you. HF, I see you. Ha. No vex it, I don't call your name. Youssef, I see you.
Suka sounds.
God bless. Set a key.